sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu. Saurara bukanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Muna yiwa daukacin al'ummar musulmin duniya barka da sallah. Da fatan kuma an sha ruwa lafiya. Yau Alhamis 13 ga watan Mayu na shekarar 2021. Kamar yadda muka saba kowace ranar sallah, zamu jingine duk shirye-shiryen da muka saba yi don mu kawo muku gaishe-gaishen sallah daga mutane da ke zaune a kasashen waje. Amma kafin nan zamu fara da jin labaran duniya kai tsaye.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sallah. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Kamfanin bututun man Amurka mai muhimmanci da masu kutsen internet suka kai wa hari kwamfutarsa, suka kuma gurguntar da ayyukan tura mai, ya sanar cewa ya fara aiki. Kamfanin bututun mai na Colonial ya sanar da cewa ya koma aiki jiya Laraba da rana, sai dai ya ce za a ɗauki kwanaki da dama kafin a samar da mai a ko'ina kamar yadda aka saba. A halin da ake ciki, jami'an gwamnatin Amurka da na masana'antu suna kira ga masu ababen hawa su daina haɗama sayen mai ko kuma ƙoƙarin adanawa. Bincike na nuni da cewa izuwa jiya Laraba da tsakar rana, kimanin rabin gidajen mai da ke Virginia, jihar da ke kan iyaka da gundumar Columbia da aka fi sani da DC, yayin da kashi 65 cikin 100 na jihohin Carolina ta kudu da arewa suka ce man su ya ƙare. Layin bututun mai na Colonial ya tashi ne daga jihar Texas zuwa New York, kuma yana samar da kimanin kashi 45 cikin 100 na man fetur da ake amfani da shi a jihohin da ke gabashin Amurka. Masu kutsen intanet na ƙasar Rasha sun kai hari kan na'urar kamfanin ranar Juma'a, suka kulle na'urar kwamfuta na bututun mai suna neman kuɗin fansa. Ƙungiyar Hamas da kuma Isra'ila sun sanar jiya Laraba cewa an kashe kwamandojin ƙungiyar mayakan Hamas da dama a wani harin sararin sama da Isra'ila ta kai a zirin Gaza, yayin da rikici tsakanin ɓangarorin biyu ke ƙara ƙamari. Hamas ta sanar cewa an kashe shugaban ayyukan sojinta Bassem Isa da waɗansu manyan jami'an soji a hare-haren da aka kai a zirin Gaza. Cibiyar tsaron Isra'ila ta bayyana jiya Laraba cewa an kashe Isa da waɗansu manyan kwamandojin Hamas da suka haɗa da babban injiniyar ƙungiyar da kuma shugabannin yaƙin yanar gizo da sarrafa makamai masu linzami. Gwamnatin Isra'ila ta ce ta kashe jami'an rundunar Hamas 16. Faɗa ya yi zafi tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila a zirin Gaza da kuma birnin Kudus tun ranar Litinin. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden yana fuskantar matsi da ya yi magana dangane da tashin hankalin da ke tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa, yayin da sabon faɗa da ya ƙara muni cikin wannan makon ya yi sanadin kashe sama da Falasɗinawa 50 da aƙalla Isra'ilawa 7. Rikicin da ya biyo bayan rashin jituwa kan wurare masu tsarki da kuma fushi da korar iyalan Falasɗinawa da Yahudawa 'yan kaka gida suka yi a gabashin birnin Kudus shi ne mafi muni tun yakin da aka gwabza na tsawon makonni 7 a Gaza cikin shekara ta 2014. Biden da Netanyahu sun amince za su rika ci gaba da tuntuɓar juna akai-akai bisa ga bayanan tattaunawar da shugaba Biden ya yi da Netanyahu, yayin da Amurka ta yi Allah wadai da tashin hankalin ta kuma tura manzanni a wannan yanki. Kuna shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan ƙasar Sudan ta kashe masu zanga-zanga biyu ta kuma jiwa waɗansu 16 rauni ranar Talata da dare a birnin Khartoum, ranar cika shekaru biyu da zanga-zanga da ta haifar da juye-juyen hali a ƙasar Sudan. Ƙungiyar ƙwararru ta ƙasar Sudan ta yi Allah wadai da harin da ta kira Kate Enchin tarukan raɗin kai. Prime Minister ƙasar Sudan Abdalla Hamdok ya umarci babban lauyan gwamnatin ƙasar ya gudanar da bincike ba tare da ɓata lokaci ba. Ƙungiyar likitocin ƙasar Sudan ta tabbatar da cewa an kashe masu zanga-zanga biyu ranar Talata a bakin shalkutar rundunar 'yan sanda da ke Khartoum. Dr. Walidin Alfeki, memban ƙungiyar, ya shaidawa shirin South Sudan in Focus na muryar Amurka cewa ana jinyar mutane 37 da aka jiwa rauni. Daga ƙarshe ƙasar China ta yi yunkurin dakile yaɗa labaran yaduwar cutar corona a farkon bullarta ta rika kulle waɗanda suka yi ƙoƙarin fita fili suna magana. Sai dai a watanni da suka biyo baya yayin da annobar ta rika banna tsakanin iyalai ta kuma janyo koma bayan tattalin arziki a ƙasashen duniya. Beijing ta yi ƙoƙarin kare kimarta a idanun duniya ta wajen amfani da kafofin sadarwar ƙasashen waje bisa ga wani bincike da ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa IFJ ta wallafa jiya Laraba. Binciken da aka gudanar tsakanin ƙungiyoyin 'yan jarida 54 a ƙasashe 50 na duniya ya gano cewa ƙasashe da dama sun sami ƙaruwar rahotannin ƙasar China kafofin sadarwa daga kashi 64 cikin 100 zuwa 76 cikin 100 a cikin shekara guda. Ƙungiyar IFJ ta gano cewa rahotannin da aka ɗauka a ƙasashen da China ta tallafawa kafofin sadarwa ko kuma ta horar da su rahotanni ne da China take jin daɗi. Ƙasashen Afirka sun fi nuna goyon bayan China, inda rabin waɗanda aka hira da su a binciken suka bayyana cin moriyar China, kuma dukansu sun bayyana cewa China tana da tasiri a kafofin sadarwarsu.
Allah gaida alheri Grace Abdu, to ba tare da bata lokaci ba yanzu zan mika raga mashirin ga Yusuf Aliyu Harande domin gabatar da wannan shiri na musamman na ranar sallah karama. Yusuf gare ka.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Yau ne sallah, yau ne Eid, duk taho mu yi sallar Eid.
Yau ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Masu sauraron mu, barkanku da wannan subahin. Ta da fatar an sha ruwa lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Allah kuma ya karɓi ibadunmu baki ɗaya, ya sa muna daga cikin ƴantattun bayinsa albarkacin wannan wata mai falala. Yau Alhamis ɗaya ga watan Shawwal shekara ta 1442 bayan hijiran manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 3 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya, ita ce kuma ranar karamar sallah. Yusuf Aliyu Harande ne zai gabatar muku da shirinmu na gaishe-gaishen sallah, wanda mutane mazauna ƙasashen duniya ke amfani da damar don gaida ƴan uwansu da abokan arziki da suke a gida Najeriya, Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi. Amma a bana za mu fara da nan gida Amurka.
Assalamu alaikum, sunana Zainab Awale Akawu daga nan Woodbridge, Virginia da ke nan Amerika. Ina son miƙa saƙon gaisuwar sallah ga 'yan uwa da abokan arziki. Da farko, ina gaishe da mahaifiyata Hajiya Lubabatu, Alhaji Ibrahim Dadi, Alhaji Lalo, Hajiya Yaya, Baba Hajiya Gogo, Momi, sai kakata Baba Rake da Mama Binta, sai Malam Muktar Layin Turaki, Alhaji Yahya Ibrahim tare da iyalan shi baki ɗaya, Bashir Ibrahim Idris Umiya da ke 'yan Shanu, Anti Mai Shehu Sa'ad da ke Abuja, Anti Gambo Rikos Baba Nuhu, Anti Abe Baba Awalu, Anti Hassana, sai Anti Iyami, Anti Ai yayin Lagos, Anti Ladi, sai Anti Khadija, Ummin Mamadin, Uncle Rabi, Uncle Salisu, ina safe da ke unguwar Rogo, Hawan Hashim, sai ƙannena Hassan Usaina, Kakamaruki, Amira Habibati, Abulbait Basira da Salma Lagos, da daukacin familin Alhaji Lalo baki ɗaya, da fatan duk sun yi sallah lafiya. Sai Anti Hassana Rikos, Hajiya Usaina LGC, da fatan duk sun yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Khadija Muhammad Baban Zara, ina magana ne daga dan ƙasar Rasha a garin Baronet. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta da fatan an yi sallah lafiya zuwa ga mahaifana, sai kuma sisters ina, ina musu fatan an yi sallah lafiya, Mrs. Mother, Aunt Mams, Maman Yasmin, Maman Nuran, sai Mimi fatan an yi sallah lafiya, sai kuma zuwa ga kawuna wata kan ES Sade, ɗan Kadan Daura da Baffa Gambo da Gwaggo DJ, Mama Aliya da Amar, sai Inna Kidishi, ina musu fatan an yi sallah lafiya, Allah Ubangiji ya mai maimaita mana, sai kuma zuwa ga kawaye na wata Kamariya Garba Ahmad, Aisha Bala Aliyu, sai our next bright to be Insha Allah Aisha Yusuf Usman, sai Maryam Ibrahim Yaro Yahaya da Binta Sodengi. Ina musu fatan an yi sallah lafiya, Allah Ubangiji ya maimaita mana ya sa zamu ga tabadi lafiya, amin. Nagode.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Mustafa Mukhtar. Ina magana ni daga kasar Kenya, wato babban birnin tarayyar kasar Nairobi. Ina amfani da wannan dama domin isar da sako na murnar karamar sallah ga daukacin al'ummar musulmin duniya. Allah ya maimaita mana tabbatun badada. Allah ya sa mu yi azumi karbabbi. Zan yi amfani da wannan dama domin gaida mahaifiyata Malama Habiba da iyaye na Alhaji Rabi'u, Hajiya Mami, Mama Hajara, Mama Usaina, Baba Sunusi da Baba Audu. Zan kuma ƙara amfani da wannan dama in isar da sakona na barka da sallah ga ƴan uwana, akwai Aisha, Umar Sati da Nafisa Mukhtar, Sadiya, Jamilu, Walida, Basiru Rabi'u, Ismail, Uzairu, Aliyu da Yusuf. Domin isar da sakona na barka da sallah har wa yau dai ga abokaina, akwai Nasiruddin Sani Sa'id, Abdullahi Intija, Makama Ahmad Suleiman Dan Juma, Abubakar Uzairu, Abdullahi Sani da sauransu. Zan yi amfani da wannan dama domin gaida abokan zamana, akwai Fahad Muhammad, Sweet Lawal Muhammad, akwai Baffa Sadiq Musa, akwai Aliyu Baffa Musa. Ina gaida Kabiru Black da Nabila Abubakar. Allah ya fushe mu kishiro banza a wannan wata da muka kwashi muna ibada. Allah ya sa muna daga cikin bayi ɗan tattu.
Najeriya yau she zanjani kano, yau she zanjani babban gida.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Nafisa Ahmed, tudu na Bazariya. Ina zaune a Boston, jihar Massachusetts, America. Ina ma ƴan uwana da abokan arziki barka da sallah. Ina gaishe da yayana Alhaji Salisu Ahmed a tudu madan Zaria, da yayana Professor Omar B. Ahmed a gaskiya Zaria, da dukkan ƴan uwana da abokan arziki na tudu madan Zaria. Ina gaishe da mahaifiyana Gambo a unguwan Karfe, Zaria City, da kanina Ubali da Safiyanu da Ladidi, dukansu a unguwan Karfe, Zaria City. Ina gaishe da Riyata Sumayya da mijinta Suleiman a Nagoyi, Zaria. Ina musu barka da sallah, da fatan an yi sallah lafiya. Ina gaishe da Aminiyata Hajiya Rakiya Kumasi a gaskiya Zaria. Ina gaishe da Jummai Wada kofan doka Zaria, dukan suna musu fatan alheri.
Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci na yau take sallah. Sunana Alhaji Garba Suleiman Krako, madakin Samunaka. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin musulmi Sa'adu Abubakar, da fatan yayi sallah lafiya, an sha ruwa lafiya da iyali. Ta'aziyya ga dukkan mutanen Lere da kewaye dangane da rasuwar mai martaba sarkin Lere da ɗan majalisa, da fatan Allah ya gafarta musu, Allah ya sa su huta, Allah kyauta namu. Alhaji Muhammadu Jibu Kongo, tudun wada Zaria, Professor Ango Abdullahi, Honorable Ambassador Dr. Alhaji Sarki Tafida, Alhaji Jafar Makarfi, Alhaji Ahmadu Wudul Tarauni Kano, Alhaji Ibrahim Usman Wudul Gijinyu Kano, Alhaji Awolu Kofar Ruwa Motors, da fatan duk sun sha ruwa lafiya. General Abdurrahman Bello Dambazau Garkuwa Kano Tired, ina fatan duk sun sha ruwa lafiya. Sarkin Samunaka mai martaba Musa Sani, Limamin Samunaka Mallam Nayako, Naman Tsamiya sai a kunu dan yaro, Hadawu yaro mai gyaran agogo Samunaka, Limamin Bauchi Alhaji Bala, da fatan duk sun sha ruwa lafiya. Alhaji Yahaya Dogar NNPC Gombe, tare da Zab Aliyu Audu Makarfi, Garba Makarfi, Garba Musa Turawa Soba, da fatan sun sha ruwa lafiya. Hajiya Uwani Ibrahim Suleiman Kaduna Malali JRA, ina fatan ta sha ruwa lafiya da iyalinta. A kefi ina miƙa gaisuwa na ga Baba Audu Ibrahim Bako Mai Goro, tsohuwar kasuwa Kefi, da Alhaji Musa Mai Wake Kaninsa, da gogo cendo da ta sallah da fatan duk an yi sallah lafiya amiyata Allah gidan late da su ki Kaduna ina mika gaisuwan sallah na ga Hajiya Kulu Maman Luba da umma ina fatan sun sha ruwa lafiya Dr. Bello Salanken Zazzo Muhammad Sani dan Haja Ahmed Mashi Katsina Alhaji Tukur Ajiya Katsina Zinaid Murna Galadanci Katsina ina fatan duk sun sha ruwa lafiya Alhaji Shitu dan Goma kofar kuyamba na Zaria Alhaji Dalhatu Hashimu kofar kuyamba na Zaria da Alhaji Baba Company da fatan duk sun yi sallah lafiya Sabi Yusuf Daura Awol Muktar Mustafa Mamman Daura Lol Ado Daura Umar Umar Daura da fatan duk sun sha ruwa lafiya daga karshe ina mika gaisuwan sallah na ga duk wato ƴan ajimu a Barewa Kwale Zaria da fatan duka sun sha ruwa lafiya Allah ya nuna mana ya maimaita mana na badin badala
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh zan isar da gaisuwa ta ga Hajjia Mama a Kano da yayata Hajjia Kubra da kanina Abdullahi da matarsa Mero da matarsa Sabuwa da kanina Ibrahim da dana Kamaluddin da jikana Sidi Umar da mahaifiyarsa Shamsiya da yata Samira da mijinta Muhammad Sani da jikannena a gare ta ina isar da gaisuwa ta ga Izzul Arabi da matarsa Surayya da kanwata Hajiya Talatu da kanina Abubakar da kanina Hamza da kanwata Hadiza kanwata Iyami da kanwata Jari'a da kanwata Kulwa zan isar da gaisuwa ta ga talle yaran ga Alan Idi mai barkono zan isar da gaisuwa ta ga Alhaji Sulla Waziri Tela Nauyi zan isar da gaisuwa ta ga surukata Hajiya Hafsa a gidan murgaye Alhaji Akawu da surukina Alhaji Baba mai kudi da ɗan majalisarsa gaba daya da Alhaji Ali Akawu da Ambassador Rabi Akawu a Niger da matarsa Hajiya Fatu da Alhaji Umar Akawu da matarsa Aunty Binta da Alhaji Nasiru Akawu da matarsa Kaltime da Dr. Hamza Akawu da Hajiya Hassana matar Alhaji Baba Akawu da Aunty Lami matar Alhaji Kabiru da Alhaji Aminu Nuhu Alhassan
Assalamu alaikum ni Hajiya Sa'adatu mai huran aljanna sakon gaisuwa na barka da sallah zuwa ga ma'aikatan VOA baki daya Allah ya maimaita mana ya ji kan magabatan mu da farko ina gaida dana Yahya Bashir ga gaisuwan barka da sallah da kai da uwar gidanka da amaryanka da yaran nan duka baki daya sa'annan ina gaida Abubakar Bashir da kai da matanka Aisha ga gaisuwan barka da sallah sa'annan ina gaida Faisal da Sharif Bashir ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku sa'annan ina gaida babban yayana Ibrahim Ismail duk inda kake ga gaisuwan barka da sallah na zuwa gare ka sa'annan ina gaida Aminu Ismail da kai da iyalan gidanka ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku sa'annan ina gaida Rabi Ismail ga gaisuwan barka da sallah da ke da iyalanki sa'annan ina gaida Ramatu Ismail ga gaisuwan barka da sallah da ke da mai gidanki Alhaji Ishau da yara sa'annan ina gaida mazajena Umar Abubakar ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalanka sa'annan Siraj Abubakar ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalanka baki daya sa'annan ina gaida yan uwaye na gidan baba mai agogo duka ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku sa'annan ina gaida babannai na Tunkan Hajiya Hummu ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku sa'annan ina gaida mai gida na Ada daga sabon zango ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ka da kai da iyalanka a gaimin da Hajiya Maria sa'annan ina gaida dana Malam Yaro da baba ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku sa'annan ina gaida yan uwa duka baki dai ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku Allah ya maimaita mana ya ji kan magabatan mu
barshin namu yanzu kuma ya juya zuwa kasar Faransa Assalamu alaikum. To ni dai sunana Fati Anise ni mazammiyar kasar Faransa ce amma asali na ɗan Niger ce. Nan nake da zama a kasar Faransa ina aure kuma ina aiki. Da farko dai ina gaida uwata da babana da suke Agadas Hajiya Tina da Alhaji Anise. Ina gaida yayyena da kannaina da ƴan uwana duka na fami Amado ina gaishe da su da ƴan uwana na fami Umma wanda suke tawa su ma ina musu barka da sallah gaba ɗayansu ina gaishe da ƴan uwana da suke duk cikin Niger duk inda suke in suna ji na ina musu barka da sallah ina ma duk ƴan Niger barka da sallah da abukaina duk wanda suka sanni ina musu barka da sallah kuma ina fatan Allah ya kare Niger Allah ubangiji ya sauka wasu bala'i da suke zo mana Allah ya kare mu da su ubangiji Allah ya taimaki talakawa ya ba talakawa abunda za su ci su sha Allah ubangiji ya sa shugabannin mu da aka hauda bana Allah ya ba su zuciyar imani tattauson talakawa ta taimaka musu dan Allah ya hidda kasan mu daga wasu bala'i da suke tunkaro mu kuma ina fatan Allah ya kawo kwanciyar hankali Afrika gaba dayanta ina ma kowa barka da sallah duk wanda ya sanni ya ji muryata ina mai barka da sallah kuma ina mai fatan alheri
lallai ban kwana da masoyi azumi yazo har ya wuce ba zai jira kowa ba daga nan kuma bari mu koma kasar Faransa dan mika sakon gaishe-gaishe zuwa kasar Kamaru
assalamu alaikum ni ce Habiba matan Malam Anasa anan Faransa anan cikin garin Reims ina gaishe da duka ƴan uwana da suke Kamaru gabaki ɗaya dangin dan Fullo da dangin Malam Biro ina gaishe da babana Alhaji Adamu a Abaminda ina gaishe da uwana Hajji Hakan da dan Fullo a Abaminda sannan ina gaishe da babban uwana Hajji Abebe dan Fullo a nan garin Yawunde da fatan sun kunyi sallah lafiya sannan ina gaishe da duka ƴan uwana na Niger gabaki ɗaya dangin Malam Yusuf Liman Inusa a nan cikin garin Yami mutumin Kance mata mai ina gaishe da duka faminsa gabaki ɗaya wanda suke cikin garin Yami da wanda suke Zandar wanda suke magariya da Kance duk ina gaishe su ne musu fatan alheri da fatan sun yi sallah lafiya sannan a nan cikin garin Yami ina gaishe da Hajiya Madanga Zobi da fatan Hajiya kun yi sallah lafiya ko to Allah ka nuna mana wani shekara da yawa da lafiya da kwanciyar hankali ina gaishe da duka ƴan uwana da suke cikin garin Kano da wanda kuma suke cikin Najeriya gabaki ɗaya dangin Malam Biro da dangin Dan Fullo a nan Faransa ina gaishe da babban uwanmu Hajiya Hadiza a Kano ana ce da ta Google ina gaishe ta ne mata fatan alheri Hajiya Allah ya baki sauki Allah ya baki sauki Allah ka tashi ka fadanki sannan ina gaishe da babban kawata Hajiya A'i a America da mijinta Alhaji Maiwada ina musu fatan alheri da su da ƴaƴan su gabaki ɗaya da fatan sun yi sallah lafiya
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nini Alhaji Salihu daga America New York na mika gaisuwa na ga mai daki na Amina Gadel da danginta daga Ghana Famil Gadel da kuma mai daki na Atogu Hajiya Ausatu Dani ita da danginta duka daga Togo wurin Kwalume haka gaisuwa na kuma ga dangi na Famil Gumado daga Kwalume gaisuwa na ta musamman ga abokanin zama Alhaji Musa Kalla Alhaji Audu Baare Sarkin Zungun Lume, Alhaji Mamuda, da sauran abokanin zama duka, Alhaji Peti daga Gaya, Alhaji Misabe daga Sabon Gida, ta fatan an yi sallah lafiya. Gaisuwa na ta musamman kuma je ga Malam Shitu daga Cotonou, da abokanin zama da muliyan Amurka na Hausa da fatan yi sallah lafiya albarkaci sha Allah ya safi mu duka jikan musulmai duka ya sa su huta ka mu kuma namu haka Allah ka samu jika da imani Allah ka samu wani duniya lafiya idi mubarak idi mubarak
assalamu alaikum warahmatullah sunana Abubakar Hassan kasar Masar ina farin cikin mika sakonnin gaisuwa na sallah karama ga dukkanin al'ummar garin Cirumawa da kuma garin Malam da jahar Kano baki daya kamar kuma yadda nake mika sakon gaisuwa ga yayanmu kamar mai unguwa da dukkanin iyalansa da kanan arziki abokananmu kamar su irin su Ibrahim Biliya da Maharazu da dukkanin dai abokanan arzika wanda aka yi karatu tare Allah ya sa mu dace baki daya
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da farko sunana Yahaya Abubakar Galadima farko ina gaishe da mahaifina Alhaji Abubakar Galadima sannan ina miƙa sakon barka da sallah ga mahaifiyata Malama Khadija Gambo sannan ina ƙara miƙa sakon barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya kuma ga kanin mahaifina Alhaji Lawan Jebi dake jihar Jigawa karamar hukumar Kaugama a garin Zaburan ina mai barka da sallah da fatan yayi sallah lafiya ubangiji Allah ya maimaita mana da alkhairi da ni'imominsa ubangiji Allah ya ƙara nuna mana na gaba da rai da lafiya ina gaishe da mutane uku nan matuƙa da gaske da wanda ban ambata ba su ma duk ina musu barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya
masauraro kamar mu kammala shirin gaishe gaishen karamar sallah kashi na farko bari mu mika sakon barka da sallan sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga sarkin Fulani jihar Oyo Ardo Alhaji Buba Mijilluttu da Alhaji Maro haka zalika da Alhaji Mulici da Alhaji Babuga da Alhaji Hairuga sai Alhaji Abubakar tare da fatar su da iyalansu za su yi shagulgulan bikin sallah lafiya Allah ya maimaita mana na badin badin badada Allah kuma ya sa ai shagulgulan sallah lafiya sai kuma idan Allah subhanahu wataala ya kai mu cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji gaishe gaishen sallah kashi na biyu wanda yan uwa da abokan arziki daga fadin duniya suke aikawa ga yan uwansu haka zalika za ku ya ziyartar shafukan mu na yanar gizo don samun goren sallan ku daga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ai idi lafiya bis salam
ya ku jama'a sai mu hi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu hi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne
to a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga alheri ta dawo da takaitattun labaran duniya
kamfanin bututun man Amurka mai muhimmanci da masu kutsen internet suka kai wa hari computer sa suka kuma gurguntar da ayyukan tura mai ya sanar cewa ya fara aiki kungiyar Hamas da kuma Isra'ila sun sanar jiya Laraba cewa an kashe komandojin kungiyar mayakan Hamas da dama a wani harin sararin sama da Isra'ila ta kai a zirin Gaza yayin da rikici tsakanin bangarorin biyu ke kara kamari A halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Joe Biden yana fuskantar matsi da yayi magana dangane da tashin hankalin da ke tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa yayin da sabon fada da ya ƙara muni cikin wannan makon yayi sanadin kashe sama da Falasɗinawa 50 da akalla Isra'ilawa 7 Rundunar sojan ƙasar Sudan ta kashe masu zanga-zanga biyu ta kuma jiwa waɗansu 16 rauni ranar Talata da dare a birnin Khartoum ranar cika shekaru biyu da zanga-zanga da ta haifar da juye-juyen hali a ƙasar Sudan. Daga ƙarshe ƙasar China ta yi yunkurin dakile yaɗa labaran yaɗuwar cutar corona a farkon bullarta ta rika kulle waɗanda suka yi ƙoƙarin fita fili suna magana.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman. Idan kuma Allah ya kai ma shirinmu na hantsi, za mu kawo muku maimakin shirin na geshe-geshen sallah karama. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin jin shirye-shiryenmu da suka gabata a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin alheri Grace Abdu da Yusuf Aliyu Harande har ma da Chubahiro Jodne wanda ya hada shirin, ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alheri a cigaba da bukukuwan sallah karama lafiya.